aka buga wasannin Premier League na kasar Ingila na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 11 inda kungiyoyi 16 suka fafata a tsakanin ga yadda sakamakon wasan ta kaya. Kungiyar kwallon kafa Sunderland ta kaka ke hadin challenge ci ɗaya mai ban kauci. Middlesbrough bata jin daɗi ba a hannun Liverpool inda Liverpool ta bita har gida ta tata 3 da babu. West Ham kuwa ta lallasa golin ne da ci ɗaya mai ban kauci yayin da Manchester United ta bi Crystal Palace har gida ta tata 2-1. Manchester City ta doke Watford da kwallo 2-2 yayin da Stoke City suka yi canjarar tsakaninsu da Southampton. Tottenham kuwa ta lallasa Hull City ne da ci 3-3 yayin da West Bromwich suka samu 1-1 suka tasu 3-1. A saman teburin na Premier League na bana kungiyar kwallon kafa ta Chelsea inda take jan ragaman teburin da maki 40 a sati na 16 da ake ciki yayin da Liverpool take ziyar da ita a mataki na 2 da maki 34. Ita kuwa Arsenal tana mataki na 3 ne da maki 34 a kasan teburin kuwa Swansea City ne take mataki na 18 da maki 12. Hull City tana mataki na 19 ita ma da maki 12. Yayin da Sunderland ke mataki na 20 a kasan teburin da maki 11. A Najeriya kuwa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba da umarnin dariya 'yan wasan kwallon kafa na mata Super Falcon dai suna zanga-zanga ne bisa haƙƙinsu da aka riƙe musu na wasan da suka samu nasarar cin kofin matan Afirka na shekara 2016 wanda aka yi a ƙasar Kamaru inda suka goce masu matsaukin baki matan Kamaru da ci ɗaya mai ban kauci a wasan ƙarshe. Huta lafiya.